Oh no. Oh Lord of mercy. Hey, hey, hey. Zamba kula barina. Da farko an haife ni garin Naija. Rayuwa sai hankali, duniya sai hankali. Na sha wahala har da gori, har wasu na yi mun dariya. A'a, da zaran sun ganni suka manuna. Na san komai sai lokaci yayi, da na tuna jiki na yi sanyi. Amma sai in rasa ya sanyi. Oh no 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 no. Shout out to my mommy and daddy. Never forget you in my life. Komai na zamo sanadin ku ne. I love you all. Kullin na tashi, na tashi, na tashi daga bacci. Sai in salati, salati. Sai in samu sauki. Kai ma ka tashi, in ka tashi. Ka tashi daga bacci. Sai kai salati, salati. Za ka samu sauki. Yeah, yeah. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Never forget this in your life. Oh no. Bang is my eye in it. Hey, hey, hey. Mama na ta ce mini yaruna, kar ka damu da komai. Ka bi hankali a duniya, kar ka yarda da kowa. Ni na gode Allah, alhamdulillah. Da ka ban basira, nake tawaka. Ni na gode Allah, alhamdulillah. Da ka ban basira, nake tawaka. Sharatu di kowa da kowa. Gaisuwa ga Adam Zango, abokai gaishe ku kuma. Allah ya sassaka. Ni na san cewa ai inda lokaci ai za a gani. Ni na san cewa kuma inda lokaci ai za a ji ni. Ni na san cewa ai inda lokaci ai za a gani. Ni na san cewa ai inda lokaci ai za a ji. Kullin na tashi, na tashi, na tashi daga bacci. Sai in salati, salati. Sai in samu sauki. Kai ma ka tashi, ka tashi, ka tashi daga bacci. Sai kai salati, salati. Za ka samu sauki. Yeah, yeah. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Never forget this in your life. Oh no. Bang is my eye.